Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 27 ga watan Mayu 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A Amurka, kungiyar kare haƙoƙin mallaka bandaga ta ƙasa za ta bude babban taronta na shekara-shekara a yau Juma'a a birnin Houston da ke jihar Texas. Kwanaki kaɗan bayan da wani matashin ɗan bandaga ya kashe yara 19 da malamai 2. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙari dangi akan Ukraine. Amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa an samu mace ta farko da ta taba tsayawa takarar gwamna kuma ta yi nasara a zaben fidda gwani a jihar Adamawa, Najeriya.
A daidai wannan gabar da lai injiniya Aisha Tudairu Ahmed Sinani ita ce wadda ta lashe wannan zaben da ƙuri'u 430 daidai.
Za kuma a ji yadda zaben fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar APC a wasu jihohi yake ƙara fito da barakar da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar. Sannan kamar kowace ranar Juma'a muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Amurka, kungiyar kare haƙoƙin mallaka bandaga ta ƙasa za ta bude babban taronta na shekara-shekara a yau Juma'a a birnin Houston da ke jihar Texas. Kwanaki kaɗan bayan da wani matashin ɗan bandaga ya shiga makarantar Primary Rob Elementary da ke Uvalde a jihar ta Texas ya kashe yara 19 da malamai 2. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott, wanda aka shirya zai gabatar da jawabi a wurin taron a yau Juma'a, ba zai je ba. A maimakon haka zai kai ziyara Uvalde, duk da cewa gwamnan ba zai halarci taron ba. Zai yi jawabi a wani sakon bidiyo da aka nada a cewar jaridar The Dallas Morning News. Ko da yake tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin yin jawabi a wurin taron na kwanaki uku na kungiyar ta masu fafutukar kare haƙoƙin mallaka bandaga. A halin da ake ciki kuma, hukumomin tsaro a jihar Texas na fuskantar tambayoyi masu zafi game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokacin da suka dauka a ranar Talata kafin su kutsa a cikin makarantar don fuskantar Salvador Ramos, dan shekara 18 wanda ya kai harin. Jami'ai sun ce Ramos, wanda ya bar makarantar secondary, ya kasance a cikin makarantar Rob Elementary tsawon minti 40 zuwa awa 1 kafin 'yan sanda su kutsa wani aji inda ya riga ya kashe mutane 21. A jawabin da ya saba yi da rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙari dangi akan Ukraine, amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine, inda ƙasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin Rasha ba, amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin. Zelensky ya ce Rasha tana karɓar kusan euro biliyan 1 a duk rana daga ƙasashen Turai don samar da makamashi, yayin da tarayyar Turai ke ƙoƙarin amincewa da sanya wa Rasha takunkumi karo na 6. Zelensky ya kuma ce duk da haka Ukraine za ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Tambaya da ta rage a cewarsa ita ce sakamakon da al'umma kasar za su fuskanta don 'yancinsu da kuma sakamakon da Rasha za ta gani saboda wannan yakin da take yi da mu mara ma'ana. A jiya Alhamis, Rasha ta matsawa kasashen yammaci lamba akan su dage takunkumin da suka sanya mata saboda yakin da take yi a Ukraine. Tana nema ta kaucewa alhakin matsalar karancin abinci da ake fuskanta a duniya da aka dora mata, wanda ke ƙara muni saboda Ukraine ba ta iya fitar da miliyoyin ton na hatsi da sauran kayayyakin amfanin gona sakamakon rikicin. Nan take Birtaniya ta zargi Rasha da ƙoƙarin yin garkuwa da ƙasashen duniya, ta kuma dage kan cewa ba za a sassauta takunkumin ba. Kuma wani babban jami'in diplomasiyya Amurka ya cicciki farmakin Rasha a matsayin zalunci, ƙeta da saba doka. Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa wa Prime Minister Italia Mario Draghi cewa a shirye Moscow take ta bada babbar gudunmuwa wajen shawo kan matsalar karancin abinci ta hanyar fitar da hatsi da taki bisa sharaɗin a dake takunkumin da kasashen yamma suka sanya mata a cewa wata sanarwar Father Kremlin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, an samu mace ta farko da ta taɓa tsayawa takarar gwamna kuma ta yi nasara a zaben fidda gwani. Sanata Aishatu Dahiru Ahmed Binani ta lashe zaben da ƙuri'u 430 bayan da ta ƙara da wasu fitattun ƴan siyasa a jihar, ciki har da tsohon gwamna Muhammad Jibrila Bindo karkashin jam'iyyar APC, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Salisu Garba Lado ya aiko mana.
427 428 429, and we have 430.
Girgin da ya fara daga 1 har zuwa 430 kenan a lokacin da Injiniya Aishatu Dairo Ahmed Binani ta yi wa mazaje biyar mummunan kai a jihar Adamawan, yayin da ake gudanar da zabogan fidda gwani na jam'iyyar APC na jihar. Da yake gudanar da jawabi, shugaba wanda ya wakilci wannan zaben, wanda kuwa uwar jam'iyyar ta yi koshi daga birnin tarayya Abuja, Honorable Gambolawan, wanda ya ce a daidai wannan gabar lalle Injiniya Aishatu Dairo Ahmed Binani ita ce wadda ta lashe wannan zaben da ƙuri'u 430 daidai.
Senator Aisha Dahiru Ahmed got 434. Binani is declared the winner of this round.
Da take gudanar da nata jawabin, Injiniya Aishatu Dahiru Ahmed Binani, wadda ita ce sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya a majalisar dattawa na tarayyar Najeriya, kuma ita ce wadda ta yi nasarar zama yan takara na neman kujerar gwamna a jihar a gargajin tutan jam'iyyar APC, kuma ita ce mace ta farko da ta samu shaidar shiga takarar kujerar gwamna a zabe mai karatowa a Najeriya. Ta koyi nata jawabi tare da nuna godiya da kuma kira ga 'ya'yan jam'iyyar kan cewa su haɗa kai domin su tafi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
As aspirants, and that is why we must work together to ensure victory for APC, in order for all our party members to once again have a government that is our own.
Daga nan kuwa mata a jihar Adamawa suka ɗebi guda tare da nufin cewar lallai kuwa alamu ya nuna su ma za a dama da su a duniyar siyasar Najeriya, duba da cewa sun fara samun gurbin shiga takara har ma na neman kujeran gwamna kuma a jihar Adamawa. Wata abin Allah wadda ta buƙaci da a saka yi sunanta ta koyi mana ƙarin bayani, wadda na yi mata tambaya kan cewar ko menene ma za ta ce akan wannan batu.
Na farin ciki da wannan samun takaran da ta yi, domin wannan abin alfahari ne a wajen mu mata, gani ita ce mace tilo a Najeriya da ta samu wannan takara. Don haka muna kiran duka mata da su fito su bata goyon baya mu kafa wannan tarihi a jihar Adamawa.
An ko gudanar da zaben ne a dandalin filin kallo na Lamido Silma da ke nan Kyola a jihar Adamawa. 'Yan takara shida ne dai suka shiga neman wannan zaben, wadda suka hada da Honorable Wafarni Taiman wadda ya zo da ƙuri'u 21, sai kuma Umar Mustafa wadda ya zo da ƙuri'u 39, sai kuma Abdulrazak Namdas wadda ya zo da ƙuri'u 94, Bindo Umar Jibrilla wadda ya zo da ƙuri'u 103, shi ko Malam Nuhur Bado ya zo da ƙuri'u 288. Injiniya Aishatu Dahiru Ahmed Binani wadda ta lashe zaben tana da ƙuri'u 430 daidai. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran.
Wata 'yan rajin kare haƙoƙin mata 'yan ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yabon masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk, abinda ƙungiyar ta ba da lambar yabon ta sanar kenan a yau Juma'a. 'Yar gwagwarmayar wadda kuma injiniya ce 'yar shekara 41 abu, ta shafe shekaru 20 tana fafutukar kare haƙoƙin mata a Sudan, kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar na baya-baya. Tana daga cikin 'yan gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama daga Afghanistan, Belarus, Zimbabwe da Mexico waɗanda suka samu lambar yabon ta shekarar 2022. Bayan aka fara tuhumar ta da laifin sanya wando a shekarar 2002, ta ja hankalin kasashen duniya a shekarar 2013 a lokacin da aka tsare ta, aka kuma yi mata barazanar hukuncin bulala saboda ta ki rufe kanta. Hukumar sa ido akan yanayin kasa a Amurka da ake kira USGS a takaice, ta ce girgizar kasa mai karfin maki 6.1 ta auku a gabar tekun East Timor a yau Juma'a, inda aka ji girgizar har zuwa birnin Darwin na kasar Australia. Ko da yake nan take dai ba a samu rahoton asarar rai ko barna ba. Hukumar ta USGS ta ce girgizar ta kai zurfin kilomita 51 a kusa da gabashin gabar tsibirin Timor, wanda ya raba tsakanin East Timor da kasar Indonesia. Wani dan jaridar kamfanin dillancin labaran AFP da ke Dili babban birnin East Timor ya ce ya ji girgizar, ko da yake bata kai tsawon minti daya ba, amma tana da karfi sosai. Naga mutane suna fitowa daga gidajensu da gudu, yara kuma na fitowa daga makaranta, a cewar dan jaridar. Girgizar ta fi karfi a yankin garin Los Palos da ke gabashin kasar, amma hukumomin yankin na ci gaba da nazarin lamarin, kuma ba su ba da cikakken bayani akan barna ko asarar rai da aka samu ba. Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. A Najeriya alamu na nuna irin rashin tabbas da ake samu tsakanin 'yan siyasa duk da kokarin da ake yi na sasanta bangarori da ke rikicin cikin gida a jam'iyyun. Abin da ke nuna hakan shine irin yadda 'yan siyasar da suka shahara tare da yin suna a fagen siyasa ke fuskantar koma baya a lokutan zaɓuɓɓuka, kamar yadda yake faruwa yanzu a jam'iyya mai mulkin ƙasar ta APC. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da ƙarin bayani.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta sha fama da rikice-rikicen cikin gida a can baya. Abin da ya kai ga har uwar jam'iyyar ta kafa kwamitin sasantawa wanda ya shawagin jihohin da aka samu rikice-rikicen domin ganin an sasanta 'yan jam'iyyar. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar na daga cikin jihohin da rikice-rikicen cikin gida ya yi kamari, kuma ya gagara a sasanta tsakanin bangaren gwamna mai mulki yanzu, Sanata Abubakar Atiku Bagudu, da kuma tsohon gwamna Sanata Muhammad Adamu Aliru. Yunkurin sasanta bangarorin dai a iya cewa ya tashi tutar babu, musamman duba da yadda zaɓen fitar da gwani na 'yan takarar kujerar gwamna ya gudana a jihar, inda ɗan takarar gefen Adamu Aliru, wanda kuma shine jagoran majalisa a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Yahaya, ya kasa samun koda ƙuri'a ɗaya, yayin da shi kuwa na ɓangaren gwamnati ya samu ƙuri'a fiye da 1,000.
Kurin da 'yan takara uku suka samu, Dr. Nasir Idris 1,055, Abubakar Malam 35, Sanata Yahaya Abdullahi bai samu ko ɗaya ba.
Bangaren da aka kayar warwas bai ce komai ba, duk da yake ɗan takarar Abubakar Malam ya aminta da zaɓen. A jihar Sokoto ma jam'iyyar ta fuskanci matsaloli, musamman abin da ya shafi shugabancinta a matakin jiha, matsalar da har ta kai gaban kotu. A nan ma zaɓen fitar da ɗan takara ya gudana, inda jagoran ɓangaren da ke jayayya Abubakar Umar Gada ya kasa samun koda ƙuri'a ɗaya, duk da yake bai je wurin da aka gudanar da zaɓen ba, amma kuma bai sanar da jayewarsa daga takarar ba. Kamar yadda ɗayan masu jayayya Abdullahi Balarabe Salame ya sanar da jayewarsa daga takarar.
Honorable Yusuf Suleiman scored 16 votes. Senator Abubakar Umar Gada scored 0. His Excellency Ahmed Aliu Sokoto scored 1,080 votes.
Waɗannan abubuwan da suka faru ba su rasa nasaba ga rikice-rikicen da ke tsakanin jagororin jam'iyyar. Masana kimiyyar siyasa kamar Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto na ganin waɗannan matsalolin suna da illoli ga tsarin demokuraɗiyya.
Mafi yawanci ko an ce an yi sasancin ba da gaskiya ake yi ba, amma manufar shi shine bangare kowane bangare dai kokari ya samu dama domin ya samu riƙe madahun iko na jam'iyyar. shi yasa kake ganin wani lokaci koda an ce maka an yi sasancin nan kwana ɗaya kwana biyu sai kaji kuma abin ya koma lalacewa an koma inda aka hito so muddin ba a tsaya aka sa ihlasi aka sa tsoron Allah aka sa manufa ta jama'a a cikin irin wannan sasancin ba to bayan da za a yi su jam'iyyun su cimma biyan bukatun su irin wannan kuma yana da illa kwarai irin wannan barkar da ake samu ga ainihin jam'iyya kamar yadda na faɗa maka daga baya zaka ga wani lokaci ire-iren waɗannan matsalolin har sukan sa ma jam'iyyarta kasa samun biyan bukata ko nasara idan aka zo a wurin zabe
yanzu dai bayan kammala zabukan tsare da ƴan takara waɗanda suka samu galaba sun ayyana shirin su na kokarin samun galaba a zabukan da ke gaba yayin da waɗanda aka kayar ke cin suna nazarin matakin da za su dauka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A gaida Muhammad Nasir. Hukumar da ke hasashen yanayi a Najeriya ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa a jihohi 32 da kasar na kasar da kuma kananan hukumomi 233. Hukumar ta buƙaci a dauki matakan da suka dace don shiryawa lamarin da nufin kaucewa asarar rayuka da dukiyoyi. A bara sama da mutum miliyan biyu ne ambaliyar ruwar ta shafa a kasar ciki har da mutum 69 da suka mutu. Alhassan Bala ya ziyarci wata unguwa da mutane ke zama cikin hadarin ambaliyar ruwa a Abuja ga kuma rahoton da ya hado mana.
Kamar a shekarun da suka gabata, a bana ma masana yanayi sun yi gargadin samun ambaliyar ruwa a Najeriya da ma wasu kasashen duniya. Nan gada ce da ambaliyar ruwa ya lalata biyo bayan ruwa mai yawa da aka yi tsakanin watan Afrilu da Mayun wannan shekara a unguwar Lokogoma da ke Abuja babban birnin Najeriya. A duk lokacin da aka ce hadari ya taso, mazauna nan yankin kan shiga cikin tashin hankali a yayin da waɗanda suke ofisoshinsu kan kasance cikin zulumi saboda ba su san me za su tarar akan hanya ba. Unguwar Lokogoma dai ta sha fuskantar ambaliyar ruwa a Abuja wanda ya sa wasu mazauna unguwar suka bayyana yadda ambaliyar ke shafar su.
Ruwa yana shiga sosai ma ba garamin shiga ba. Lalle sai da in an yi ruwa sosai gidaje dole zaka gani gidaje ruwa ya shiga dam a cikin gidaje.
Ana so ruwa yayi neman kudi na masu gidaje estate gidan gidan nan zaka gaba daya gidan gaba daya suna cikin ruwa ne gaba daya. Nan ma bai kamata ba a gidan ba ma kaga wannan nan ko gaba ɗan nan bai kamata a gina gidan ba anan ba ma wannan gidajen nan gaba da a gidan gidan ba
laifin waye
laifin masu gwamnati ɗaya laifin masu gini kuma kasan wannan irin harkan nan na gini ya kamata gwamnati suna zo suna bincike
waɗannan gidaje da kuke gani haka a yanzu haka sun zama kufai kasancewar mutanen da ke zaune a gidajen duk tun tashi saboda matsalar ambaliyar ruwa da ke addabar wannan yanki a kowace shekara. Kasancewa batun ambaliyar ruwa abu ne da ake samu kowace shekara. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta Abuja Abbas Garba Idris ya ce tuni an fara daukar matakai wajen rage yiwuwar rasa rayuka da ma dukiyoyi.
Gaskiya ba ra kaman asarar da aka yi ta kai ta wajen ka gare mu akwai rayuka guda biyar da aka rasa sannan kuma dukiya akwai motoci sun kai 26 a trade mode da muka cire su wanda su ma kaga wasu asara ne to a gidaje an yi asara ta kai ta wurin gaskiya kusan biliyan ɗaya in mutane suka samu ilimin kan cewa in suka toshe magudanan ruwa a illan zai koma kansu in suka yi gini akan hanyar ruwa illan zai koma kansu in suka je suka yi gini a inda ake zama ake shakatawa inda gwamnati ta ware don saboda a samu wuri ya zamanto kore kyau to duka shi ma illan zai koma
mutanen da aka bawa umarnin tashi daga gidajen da ka iya samun ambaliyar ruwa ko kuma waɗanda aka rushe na zargin gwamnati da kasa basu wani matsuguni duk da cewa gwamnati na ɗora laifi akan al'umma wajen gini ba tare da sahalewa ba Alhassan Bala muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Alhassan Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Cikin yanayi na fushi, shugaban Amurka ya sha alwashin zai shawo kan ƴan majalisar dokokin kasar don su dauki matakin sauya dokar mallakar bindiga. Bayan wani mummunan hari da wani dan bindiga ya kai akan wata makarantar primary inda ya kashe yara kanana kusan 20. Yau bacin da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akan kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. Cikin kakkausar lafazi, shugaban Amurka Joe Biden ya sha alwashin daukan matakai don samar da dokoki masu ma'ana don takaita mallakar bindiga musamman manya-manya. Kalaman Biden na zuwa ne a ranar Talata, ranar da wani matashi dan shekara 18 ya shiga wata makarantar primary a kudancin jihar Texas ya rika bi aji-aji yana bude wuta. Lamarin da ya sanadin mutuwar yara kanana 19.
The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons. It's just wrong.
Biden ya ce batun a ce wani yaro dan shekara 18 zai iya shiga shagon sayar da makamai ya sayi manyan bindiga guda biyu. Hakan kuskure ne. Dan Allah me zai sa mutum ya buƙaci bindiga dan ya kashe wani? Abin yana matukar bata mun rai. Kamfanonin da ke kera bindiga sun kwashe gomman shekaru suna kasuwancin sayar da makamai. Lamarin da ya sa suka zama kamfanonin da ke samun ƙazamin riba. Haba jama'a, dan Allah ya kamata mu tashi tsaye mu kalubalanci kamfanonin nan. To hukumomi dai sun ce yara aƙalla 19 ne suka mutu da wata malama bayan harin da aka kai a makarantar primary wacce ake kira Rope Elementary da ke garin Uvalde a Jart, Texas. Kazalika Biden ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su.
To lose a child is like having a piece of your soul ripped away.
Yace mutuwar da batu ne da zaka ji kamar an cire wani bangare na jikinka. Akwai rami da zaka ji a kirjinka sai ka ji kamar ka nitse a cikin sa ta yadda ba zaka taba iya fita ba. Har ka ji kamar numfashinka yana so ya dauke. Gwamnan jihar ta Texas Greg Abbott, wanda dan jam'iyyar Republican ne, ya ce dan bindigar wani matashi ne mai shekaru 18 da ke zaune a garin na Uvalde. Yana mai cewa wani jami'in tsaro ne ya bindige shi. Ya ce ina so in faɗa muku cewa wannan abu da ya faru a Uvalde mummunan al'amari ne da ba za mu taɓa lamunta da shi a jihar Texas ba. Akwai matakan gaggawa da hukumomi ke shirin ɗauka. Safiya Usman, ƴan asalin Najeriya ce da ke zaune tare da mai gidanta da 'ya'yanta a jihar ta Texas. Ta kuma yi wa muryar Amurka ƙarin haske kan wannan abin alhini da ya faru.
Gaskiya a yanzu mun a jihar Texas muna cikin baƙin ciki kuma da tashin hankali. Saboda zai iya faruwa da kowa. Mutum ne ka kai yara makaranta da kanka suna tunani suna cikin ƙoshin lafiya amma kuma a dawo maka da gawa. Ni dai a tunani na yanda za a iya magance wannan harbe-harben da ake ta yi gaskiya. Shine idan hukuma za su yi bincike mai tsanani kafin a sayar da bindiga.
To a birnin Washington, shugabannin jam'iyyar Democrat sun yi nuni da wannan al'amari a matsayin wani abu da zai sa a ɗauki matakan samar da sauye-sauye don kaucewa sake aukuwarsa a nan gaba. Senator Chris Murphy, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawa.
I'm here on this floor to beg. To literally get down on my hands and knees and beg my colleagues.
Yace ina tsaye ne a wannan dandamali dan na durkusa da hannuna da gwiwoyina da roki abokanaina da mu samar da mafita. Ku yi aiki tare da mu dan mu samar da dokokin da za su hana sake aukuwar wannan al'amari. Na fahimci cewa abokanaina na Republican ba za su amince da duk abin da zan faɗa ba. Amma na san akwai inda za mu samu daidaito. Akwai inda za mu cimma matsaya. Wacce za ta sa Amurka ba za ta sake ganin irin wannan harbi da ke halaka mutane da dama ba. To ita dai jihar ta Texas ta shahara wajen kare haƙƙin mallakar bindiga. Wani hari na zuwa ne sama da makonni biyu bayan harin da wani ɗan bindiga ya kai a garin Buffalo na jihar New York inda ya kashe mutum 10. yanzu dai ya rage ne a tsaya ga yadda muhawara za ta kaya tsakanin masu goyon bayan mallakar bindiga da waɗanda suke nuna akasin haka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powers da ta hada rahoton sai kuma Julie Lenis Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Malam Ango, malamin makaranta Yawuri. Yace ina kira ga shugabanninmu na Afrika da su ji tsoron Allah su kwatanta gaskiya a gurin gudanar da mulkin su. Ganin yadda matsalar ta'addanci da kuma juyin mulki ke ƙara ƙaruwa a ƙasashenmu na Afrika. Wannan yana faruwa ne saboda rashin shugabanci na gari. Muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawa da kuma yin adalci. Amin. Sakon Haruna Muhammad Katsina yace masu amfani da hanyoyin sada zumunta na zamani kuna yada labaran kanzon kurege ko yin yarfe ko habaici ga wasu malaman addini da ƴan siyasar da ba ra'ayin ku ko aqidar ku daya da su ba. Ya kamata ku sani cewa hakan ba alkhairi bane kuma ba zai haifar muku da ƙame ido ba. Sakon haɗin gwiwa daga Abubakar Ankuri Lakwaja tare da Bala na Yashi Lakwaja inda suka ce albarkacin ranar yara ta duniya. Muna kira ga mahukunta da su matsakaimi wajen kwato haƙƙin yara da ake cin zarafinsu kama daga fyaɗe da kuma bautarwa da fatauci da dai sauransu. Don rayuwarsu amana ce sabili da haka ya dace iyaye da hukumomi su tashi tsaye wajen kare rayukansu domin su ne manyan gobe. Shiko Sani Lansi Kampala Malam Maduri a cikin nasa sakon faraye da cewa hakika alamu na nuni da cewa gwamnatin Najeriya ta yi sake dan zaki ya girma. Ganin irin ababan da suke faruwa a cikin kasar mu marasa dadi, saboda haka muke fatan gwamnati za ta kara matsakaimi sosai wajen yaki da kungiyoyin masu tada kayar baya da masu fakewa da guzuma suna harbin karsana domin raba kan al'ummar kasa. Sakon mu na karshe ya fito daga Hajiya Binta Duguwa tace ina kira ga ƴan uwa mata da mamatasa a Najeriya da mu ci gaba da addu'a da yiwa kasar mu fatan alkhairi domin samun jagoranci mai kyau a zaben shekarar 2023.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Ka kungiyar kare haƙoƙin mallakar bindiga ta ƙasa za ta bude babban taron ta na shekara-shekara a yau Juma'a a birnin Houston dake jihar Texas. Kwanaki kaɗan bayan da wani matashin dan bindiga ya shiga makarantar primary Rob Elementary dake Uvalde a jihar ta Texas ya kashe yara 19 da malamai biyu. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott wanda aka shirya zai gabatar da jawabi a wurin taron a yau Juma'a ba zai je ba. A maimakon haka zai kai ziyara Uvalde. Duk da cewa gwamnan ba zai halarci taron ba, zai yi jawabi a wani sakon bidiyo da aka nada a cewar jaridar The Dallas Morning News. A jawabin da ya saba yi a duk rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙare dangi akan Ukraine, amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine, inda kasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin Rasha ba, amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin. Zelensky ya ce Rasha tana karɓar kusan euro biliyan 1 a duk rana daga kasashen Turai don samar da makamashi, yayin da tarayyar Turai ke ƙoƙarin amincewa da sanyawa Rasha takunkumi karo na 6. A jiya Alhamis, Rasha ta hura wa kasashen yammaci wuta akan su dage takunkumin da suka sanya mata saboda yakin da take yi a Ukraine. Tana nema ta kaucewa alhakin matsalar karancin abinci da aka dora mata, wanda ke kara muni saboda Ukraine ba ta iya fitar da miliyoyin ton na hatsi da sauran kayayyakin amfanin gona sakamakon rikicin.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Sidra ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu huni lafiya.